Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 41 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ta shirin VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen sun hada da wato na radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma niya a birnin Kwanni. Sannan muna sauraron za a iya sauraron mu a tashar Alpha Radio da ke Kumasi a Ghana. Baya ga haka ko da shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barka da asuba, yau Laraba 27 ga watan Yuni shekarar 2018. Shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana, ɗayan dare a nan Washington. Yanzu ga kanin labaran duniya.
Kungiyar Tarayyar Turai tana shirin fara taron koli a gobe Alhamis game da yadda sabani tsakanin kasashe akan manufofinta na bakin haure ke barazanar wargaza kungiyar. Yau Laraba ne kuma Majalisar Wakilan Amurka ta shirya kada ƙuri'a akan matakan barin iyalai tare bayan an kama su akan iyakar Amurka da Mexico. Sai kuma kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty ta ce ta tattara muhimman shaidu da ke tabbatar da jami'an ƙasar Myanmar sun aikata laifin cin zarafin bil'adama.
To, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ziyarar jaji a Jihar Plateau bayan rikicin da ya laƙume rayukan mutane da dama.
Yace abinda nake roƙon ku shine na farko ku mika ta'aziyya ta ga ƴan uwan waɗanda suka rasa rayukansu da dukiyoyinsu.
To ko me bangaren in adawa ke cewa dangane da wannan ziyara?
Muna fata duk inda aka yi wata balahira ko wani ta'annati ko wani tashin hankali, shugaban ƙasa zai daure ya je.
Idan aka biyo mu za a ji cikakken bayani da ma wasu dimbin rahotanni. Sannan muna neman afuwar masu sauraron mu saboda ba za mu samu damar gabatar da shirin demokradiyya na wannan makon ba bisa wasu dalilai da suka sha mana kai. Sunana Mahmud Lalo, ina tare ne da Baba Yakubu Makeri wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. Kungiyar Tarayyar Turai tana shirin fara taron koli a gobe Alhamis a birnin Brussels game da yadda sabani tsakanin kasashen akan manufofinta na bakin haure ke barazanar wargaza kungiyar. Sawa sabanin ya kara muni ne a jiya Talata yayin da jirgin ruwan dakon kaya da ya ceto mutane sama da 100 daga tekun Libya ya samu izinin tsayawa a tashar jirgin ruwa na Sicily a Pozzola. Bayan ya kwashe kwanaki hudu a gabar tekun Italiya wacce tun da farko ta hana jirgin sauki bakin haurin a wurin. Magajin garin ya ce shi dan kansa ya nemi taimakon gwamnatin Italiya kai tsaye. Cijewar da Italiya ta yi yana barazana haddasa rarrabuwa tsakanin kasashen Turai, a cewar wani mai fashin baki Hida Grabe, darakta a cibiyar nazarin manufofin tarayyar Turai. A yau Laraba ne kuma Majalisar Wakilan Amurka ta shirya kada ƙuri'a akan matakan barin iyalai tare bayan an kama su akan iyakar Amurka da Mexico. Suna ƙoƙarin shiga ƙasar ta ɓaronyar hanya amma kuma har yanzu babu tabbas akai. Yan jam'iyyar Republican masu rinjaye a majalisar wakilan sun kasa cimma matsaya amma kuma sun yi watsi da yunkuri na yi wa dokokin bakin haurin Amurka gyaran fuska. Sai dai masu rinjaye suna kokarin tabbatar da shawarar da shugaba Donald Trump ya yanke a makon da ya gabata na kawo ƙarshen shirin raba bakin haure da yaransu, yayin da suke jiran a yi musu shari'a akan buƙatar da suke nema na mafakar siyasa. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta Amnesty ta ce ta tattara muhimman shaidu da ke tabbatar da jami'an Myanmar 11-13 ciki hadda wani babban jami'in kwamandan sojoji sun aikata laifin cin zarafin bil'adama a lokacin da suke kai hari a kan musulman Rohingya a cikin watan Agusta. An gano babban kwamandan ma'aikatar tsaron ƙasar General Min Aung Hlaing da wasu manyan jami'an sojoji guda 8 da ma wani kurtun soja da wasu 'yan sandan tsaron kan iyaka guda 3 cikin rahoton kungiyar Amnesty mai shafi 200. Kada a yi kuskure a ce babu wani laifin take haƙƙin bil'adama da aka aikata, saboda muna batu ne akan laifi kamar fyaɗe, kisa da azabtarwa da hana abinci da binne nakiyoyi da kuma ƙona ƙauyuka da dama, in ji daraktan kai agaji lokacin bala'i ta Amnesty Tirana Hassan yayin da take ƙaddamar da rahoton a shekaran jiya Litinin. ta ce wannan wasu manyan laifuka ne da zamu kai ƙara gaban kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata tawagar manyan jami'ai daga Eritrea ta isa makwabciyarta Habasha domin fara wata tattaunawa mai ciki da tarihi akan kawo ƙarshen ɗaya daga cikin yaƙi mafi daɗewa a Afirka. Tawagar ta Eritrea ta isa birnin Addis Ababa ne a jiya Talata. A makon da ya gabata ne shugaban Eritrea Isaias Afwerki ya yi alƙawarin aikiwa da tawagar a lokacin da ƙasarsa take bukin tuna mazanjiya a babban birnin ƙasar Asmara. Alƙawarin na shugaban Afwerki wani martani ne ga alƙawarin da Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya yi da farkon wannan wata cewa zai mutunta ka'idodin yarjejeniya da aka kulla a shekarar 2000 domin kawo ƙarshen yaƙin shekaru biyu akan iyakokin ƙasashen. Habasha ta daɗe bata amince da ka'idodin yarjejeniyar ba, wacce ta haɗa da janyewar Habasha daga birnin Badme da ke kan iyaka. Eritrea tsohon lardi a cikin Habasha ya balle ne a shekarar 1993. An ayyana ƙasar India a matsayin wani wuri mafi haɗari ga rayuwar mata a duniya a wani bincike da masana akan batutuwan da suka danganci mata suka gudanar. Binciken da gidauniya Thomas Reuters ta fitar da sakamakonsa a jiya Talata ya tambayi masana 550 akan a ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya 193 a kan wani wuri ne mafi haɗari ga rayuwar mace, akan kiwon lafiya da tattalin arziki da muggan al'adu da cin zarafi da keta haddinsu da kuma safaran mata. Ƙasashen da suka bi ma India na biyu wato sun haɗa wurin cin mutuncin mata su ne Afghanistan da kuma Syria wanda yake ɗaiɗaita, sai kuma Somalia ta huɗu yayin da Saudi Arabia ke bi ta matsayi ta biyar. Ƙasashe da suke bi musu kuma sun haɗa ne da Pakistan da Demokuraɗiyyar Jamhuriyar Congo da Yemen da Najeriya da kuma Amurka wacce take na cikin goma. Amurka ita ce ƙasar Turai da take cikin ƙasashe guda goma masu cin zarafin mata a duniya.
Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ziyarar jaji a jihar Filato bayan rikicin makiyaya da manoma da ya laƙume rayukan mutane da dama, ciki har da matafiyan da basu ji ba basu kuma gani ba. Daga Jos ga rahoton da Zainab Babaji ta aika mana.
Shugaban ƙasar wanda ya tur da tashin hankalin ya shawarci shugabannin al'ummomi daban-daban da ya gana da su kan su koma yankunansu su rarrashi jama'a su rungumi junansu.
Be in charge of your concerns. Persuade people there with each other.
Yace abinda nake roƙon ku shine na farko ku mika ta'aziyya ta ga ƴan uwan waɗanda suka rasa rayukansu da dukiyoyinsu. Ina kuma roƙon ku kasance shugabanne ga al'umman ku, ku lallashe su yi haƙuri da juna. Gwamnan jihar Filato Simon Lalong ya yaba wa gwamnatin tarayya kan matakan da ta ɗauka don daƙile matsalar tsaro a jihar da suka haɗa da jiragen sama don bankaɗo ɓata gari da turo wasu jami'an tsaro da kayayyakin aiki a yankunan da ake samun tashin hankali.
We are concerned as a state that sophisticated weapons used in these attacks from the evidences on ground and the narration of victims are not those conventional to our environment for self-defense.
Yace a matsayin jiha irin muggan makaman da aka yi amfani da su wajen hallaka jama'a, daga abin da muka gani na zahiri da waɗanda aka kai wa hari suka faɗa, makamai ne da bamu saba ganin irinsu ba a yankunanmu da ake amfani da su wajen kare kai, amma ya nuna cewa ayyukan ta'addanci ne. Gwamna Lalon yace kamata ya yi a ɗauki irin matakan da aka ɗauka wajen yaƙi da ta'addancin Boko Haram.
I feel obliged to request that you direct security agents to immediately commence arms mobile in these areas of conflict. We subscribe to a house-to-house and community-to-community search for illegal weapons that have been stockpiled.
yace dole ne in roke ka ka bada umurni wa jami'an tsaro cikin gaggawa su dukufa wajen tattara makamai a yankunan da ake tashin hankali a gida-gida da kauye-kauye don fiddo da dimbin makaman da ke dankare a jihar Plateau. Gwamnan ya kuma ja kunnen masu ruwa da tsaki da su guji yin katsalandan a duk lokacin da aka kama masu laifi don hukunta su. Na zanta da wasu daga cikin masu ruwa da tsakin don jin ko matakin samar da sansanin yan sanda da gwamnatin tarayya ta Kudiriyya a Gashish inda aka samu rasa rayukan zai taimaka.
Honorable Emmanuel Danboy Jigul, TIC Chairman, Ariom Local Government. In sun ga yin haka zai kamala cin gaba da zaman lafiya to muna so. Abin da ke faruwa a kasan nan ko da ma za sa security yaya sai jama'ar Najeriya sun sa cikin zukatansu sun yi niyya zai zama lafiya shine babban abin.
Ardo Yakubu Dabo Boro, ni ne Ardo na Bokos. Kafa wannan sansani a Gashish tsakanin Barikin Ladi da karamar hukumar Bokos da kuma Riyom, inda yawancin abubuwa yake faruwa. Sa wannan zai taimaka sosai, kuma a matsayinmu na shugabanni da muke shugabantan jama'a muna goyon baya gwamnati ta yi, zai taimaka sosai.
Sunana Bulus Bot. Abun la'akarin shi ne ba wai masu sauran ba ne, in ba ma tsoron Allah ko da waye ne aka kai shi wajen, in ba ya tsoron Allah ba shi da imani wannan abun ma zai zama kamar gidan jiya. Amma muna nan dai mun gode cewa ko zai samu raguwan miyago ababen da ake yi kashe-kashen nan da ba a jin daɗi.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To gabanin ziyarar da ya kai jihar ta Plateau, shugaba Buhari ya fara yada zango ne a jihar Cross River da ke kudu maso kudancin Najeriya, kamar da za ku ji a rahoton Lamid Abubakar Sokoto.
Shugaban ya je jihar ta Cross River ne domin kaddamar da wasu ayyuka na musamman guda biyu, bude asibitin sojan ruwa mai suna City Hospital da kuma bude wani katafaren kamfanin renon iri da sarrafa shinkafa. Bisa ga dukkan alamu dai, ziyarar ta shugaba Muhammadu Buhari ta ja hankalin yan jihar ta Cross River, kuma ga abin da suke cewa.
The very welcome program.
Wannan yana cewa ne sunana Sunday Usani. Wannan abin farin ciki ne karo na biyu kenan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya zo jihar mu ta Cross River, ya kawo muna ci gaba na musamman kaddamar da asibitin sojan ruwa. Gaskiya mun ji dadi sosai.
My name is Etin Basi. This is a very great achievement for the people of Cross River entirely. The president.
Wannan yana cewa ne sunana Basi. Wannan babban nasara ce, cewar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kawo mana ziyara a jihar mu ta Cross River domin kaddamar da aikin noman shinkafa, haka kuma shugaban kasa da gaske yake yana son mutanen jihar Cross River.
This shows that the president is very
bangaren gwamnatin jihar na tuntubi mataimaki na musamman ga gwamnan jihar ta Cross River kan baki barista Musa Mai Goro.
Wato ne ka ta fara aiki da shi gwamnan jihar Cross River ya aiwatar domin neman shinkafa da iri na shinkafa, ya kaddamar da wannan aiki na biyu, wato shine wani babban asibiti wanda hukumar sojoji na ruwa wato Navy suka gina a nan birnin Calabar.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a cikin jawabinsa a yayin ziyarar yace,
"Was governor this other investment in agriculture such as ongoing construction of an ultra modern rice mill."
Yana cewa ne gwamnan jihar Cross River Farfesa Ben Ayade da kuma haɗin gwiwar masu saka jari da harkokin noma a jihar Cross River kaddamar da kamfanin shinkafa na zamani da aka yi a garin na Ogoja. A bayyane take cewar jihar Cross River ta kama hanya ta rage dogaro kacokan kan kason da take samu daga gwamnatin tarayyar Najeriya.
That other states that are yet to fully take advantage of the zero oil economic roadmap of the federal government.
Shugaba Buhari ya gode ma gwamnatin jihar ta Cross River karkashin jagorancin gwamnan jihar Ben Ayade kan fiddo da wannan jan aiki, haka kuma shugaba Buhari ya yi kira ga jihohin Najeriya da su maida hankali kan harkokin tattalin arziki irin su noma da makamantansu don su daina ci gaba da dogaro ga man fetur. Farfesa Umar Aliyu na Jami'ar Usman Danfodio dake Sokoto masani ne kan harkokin gona, kuma ya mana fashin baki dangane da wannan ziyara.
To hakikanin gaskiya abin da yake faruwa shine su yanzu ƴan kudancin wannan kasar sun fara gano amfanin da yake cikin wannan noma, kuma sun gano cewa da sun suna ganin suna cindaho da man fetur da suke da shi a wurin su. To amma su ma sun gane cewa noman nan shi ma wani abu ne na dogara wanda yake dole sai sun tashi tsaye kada ya zan suyi wasa arewacin Najeriya su shiga gaban su.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Gade ku ya yan binne da ku da yayan gawoye.
To dangane rikice-rikicen da ke yawan faruwa a Najeriya, ofishin jikadancin Amurka ya Allah wadai da irin waɗannan rikice-rikice, yana mai cewa lokaci yayi da shugabannin ƙasar za su tashi tsaye domin magance wannan matsalar. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Who invests every day in Nigeria? We are your partners for people to save lives.
Jakadan Amurka a Najeriya kenan, Ambassador Stuart Symington, yanda ke jawabi a wurin bikin cika shekaru 242 da samun ƴancin kan Amurka da aka yi a ofishin jakadancin Amurka da ke nan Abuja, inda ya taɓo irin gudunmawar da Amurka ke badawa da kuma aiki tare da 'yan Najeriya don samar da zaman lafiya da warwala. Jakadan na Amurka, wanda fuskarsa ke cike da damuwa lokacin da yake bayyana rashin jin daɗinsa bisa kashe-kashen rayuka da ababayan nan suka faru a Najeriya. A 'yan kwanakin nan muna ganin yadda ake ta zubar da jinin bayan Allah da ba su ci ba su gani ba, da kuma ake yanke musu duk wani fatan rayuwa da suke da ita har abada. Wannan aika-aika ba abu ne mai kyau ba, ba zai wa kowa amfani ba. Ambassador Symington ya ce akwai yadda za a shawo kan wannan fitina.
Nigeria's and its leaders in every branch of government, you have the power to stop this killing now.
Shugabannin Najeriya da wasu 'yan ƙasa na gari na da ikon dakatar da wannan kashe-kashe nan take, matukar an haɗa kai ba tare da la'akari da bambance-bambancen bangaranci ko addini ba. Duk wani tsarin tsaro da ya tasiri ya ta'allaka ne ga nagartattun 'yan ƙasa na gari. Gwamnan jihar Kaduna Nasir Ahmed El-Rufai na daga cikin manyan jigajigan 'yan siyasar ƙasar da suka halarci wannan biki.
Dangantaka tsakanin Najeriya da Amerika ta daɗe kuma tana da ƙarfi, kuma wannan gwamnatin ta Amerika ta yanzu ƙarƙashin shugaba Donald Trump sun taimaka ma Najeriya a wuri ɗaya wanda ya ba mu mamaki, kuma ya faranta mu shugaban ƙasa Buhari rai. Gwamnatin Najeriya ta daɗe tana neman ma sojojin Najeriya kayan aiki domin a gama wannan yakin na Boko Haram. Lokacin gwamnatin Obama aka nemi wa'annan jiragen sama da sauransu. Siyasa ya shiga cikin maganan. Gaban ƙasa Muhammadu Buhari yana London, lokacin Trump ya kira shi sannan ya ce mishi wa'annan jiragen sama da kake nema zan ba, kuma an bayar har an biya, kuma suna nan kan hanya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To, babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta yabi shugaban Najeriya kan irin ziyarar da yake kaiwa a yankunan da ake rikici da kuma wani iftila'i ya fada musu. To, amma ta kalubalanci shugaba Buhari da yi kokarin kawo ƙarshen rikicin jihar Zamfara da ƙicinyewa, kamar yadda za ku ji rahoton Nasiru Adam El-Hikaya.
Who invests every day in Nigeria? We are your partners for people to save lives.
Jakadan Amurka a Najeriya kenan, Ambassador Stuart Symington, yanda ke jawabi a wurin bikin cika shekaru 242 da samun ƴancin kan Amurka da aka yi a ofishin jakadancin Amurka da ke nan Abuja.
Fatan za a yi mana afuwan wannan kutse da muka samu. Yanzu ga rahoton da muka gabatar.
Babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP ta nuna jinjinar ta ga yanda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na APC yayi maza ya sauka a jihar Plateau biyo bayan kashe mutum 86 da ya samu asali daga fitinar manoma da makiyaya, inda har abun ya shafi wasu matafiya waɗanda ba su ji ba su gani ba. PDP ta bakin jami'an labarun shugaban jam'iyyar Shehu Yusuf Kura ta ce haka ya dace shugaban ya rika yi. Shehu Kura ya ce maimakon zuwa buɗe ayyuka a jihar Cross Rivers ta PDP da shugaban yayi, da ya ci gaba da duba kalubalen tsaro a Plateau, Zamfara, Birnin Gwari da sauransu.
To amma dai ba a makara ba, ya ji kuma muna fata zuwan da iyi za a samo a lalubo bakin zaren. Ya je jaje jihar Bauchi, yanzu ya zo jihar Plateau. Muna fata duk inda aka yi wata balahira ko wani ta'annati ko wani tashin hankali, shugaban ƙasa zai daure ya je.
Amma Shehu Yusuf Kura dama ai ba za a yi tsammani adawa za ta ba wa gwamnati mai ci wata shawara mai tagari ba.
A'a, ga shi mun faɗa, mun ce a lalubo, wato a duk duniya inda aka ce duk sati sai an yanka mutane a ƙasarka, kai kuma kana zuwa nan ka je buɗe abin buhun shinkafa, ka je buɗe kamfanin tumatir, ka je buɗe kamfanin tattasai. Muna ganin wannan bai nuna gwamnatin APC ta damu da harkar tsaro ba. Da haka wallahi ba adawa ce ta sa muke cewa mun gode masa yanzu da ije Plato, kuma muna fata zai bi lungu-lungu da ƙauyukan Plato din nan da aka yi kisa. Amma kullun ana kisa a Zamfara, kullun ana kisa a birnin Gwari. Muna fata shugaban kasa maimakon a ringa wannan tsalle-tsallen a zauna a samo maslaha yadda za a warware waɗannan matsalolin.
Daidai wannan lokacin tsohon mataimakin kakakin jam'iyyar Barista Abdullahi Jalo ya sauya sheka zuwa APC, yana mai cewa adawar PDP da shugaban ta Uche Secondus ba za su ci zaɓe a 2019 ba. Jalo ya ce ba kamar Olisa Metu da aka gurfanar a kotu da zargin karɓar kuɗin makamai ba, shi ba a raba ko kwabo da shi ba. Da haka yake ganin ba zai yi tafiyar Uche Secondus ba, wanda ya zarga da karɓar umarni daga wajen gwamnan Rivers Nyosan Wike kawai.
Dan takarar shugaban ƙasa kowaye in ya samu rabin kuriyan arewa zai ci zaɓe. To amma wannan yaushe muka fitar da rigimar mai malafa, da mai malafa kawai kwankwasai mana campaign aka kada Jonathan. Yanzu Uche Secondus ma mai malafan ne. Mu dinga faɗa wa kanmu gaskiya. Amma Nasiru, sai kuna shagube, kuna yin abu da gangan don ku dinga jan kafan mutane, ya kamata ka sani gogeggen dan siyasa ne.
Ko lokacin da aka taɓa jin kai wata hira da muke da kai, kace APC daga sak sai chak daga chak sai sata, yanzu ka janye wannan magana da ka faɗa?
Ba na janye bane, da na ce daga sak sai chak daga chak sai sata, yanzu ba a daure dariye bane. Ko baka ga list din mutanen da suke APC ba, yawayawan su babba da jaka ne, ana jira a musu chak saboda satan da suka yi.
Jalo dai ya dawo APC daidai lokacin da gwamnan jihar ta PDP Ibrahim Dankombo ke bayyana allunan campaign da masana ke nuna aniyar neman takarar shugaban kasa ne, duk da dai kai tsaye ba a jiya furta da bakin sa ba. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a Najeriya har ila yau hukumar kwastam da ke kula da shiyar jihohin Oyo da Osun ta ce ta yi wani babban kamu na kayayyakin da aka haramta shiga da su ƙasar. Ga Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani.
The conduct has been duty paid value at 21,145,000.
Controller and Customs mai kula da jihohin Oyo da Osun, Mr. Odibu Christopher Oga kenan, a lokacin da yake yi wa taron manema labarai bayani a game da ababen da sun ka kama a headquarters Customs da ke Ibadan. Abubuwan da Customs din sun ka kama sun hada da buhuhuwan shinkafa, man girki, dilolin gwanjo, buhuhuwan sukari, motoci tukumbo da motocin da na dauko kayayyakin da dai sauransu. Controller Kwastam Odibo Christopher Oga ya faɗa wa manema labarai kuɗaɗen fiton kayayyakin da sun kama.
In total, duty paid value of the seized item.
Yace duka kuɗin kayayyakin da sun kama su ne naira miliyan 50 da 630,000 da naira 568 da kwabo 14. Controller Kwastam din yace sun kama mutane 8 kuma an bada yawancin su beli, amma shari'a tana kotu.
During the period under review, the command generated the
Mr. Odibu Christopher Oga yace a tsakanin watan Janairu da Mayu na wannan shekara ta 2018 da muke ciki, sun tara wa gwamnatin tarayyar Najeriya naira biliyan 9 da miliyan 436 da 241,000 da naira 792 da kwabo 56. Oga ya gargadi jama'a a game da masu kwadaita musu cewa za su sayar musu da gwanjon kayayyakin kwastam da kuma daukar su aikin kwastam ta yanar gizo. Yace wannan ba gaskiya bane. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Ba ku ishara ke yi ma wani yayi gida ya yi motun ga mata ya tara, sannan wani ba shi da ahu, duka Allah na ƙaunan ku.
To idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa, ƙungiyoyin agaji ne suka koka da irin ƙalubalen da suke fuskanta a yankunan da ke fama da tashi-tashin hankula yayin da suke gudanar da ayyukansu. Daga Yamai ga rahoton Yusuf Abdullahi.
A taron da manema labarai na haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa CICR da kuma ta jamhuriyar Nijar Croix Rouge, kungiyoyin sun bayyana damuwarsu kan yadda matsalar tsaro ke kawo musu cikas ga gudanar da ayyukansu, musamman ma a garuruwan da ke fama da tashe-tashen hankula kamar waɗanda ke makwabtaka da tafkin Chadi da kuma waɗanda ke kan iyaka da ƙasar Mali da Burkina Faso. Nicolas Von shi ne shugaban tawagar ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa CICR a jamhuriyar Nijar.
Qui compte aujourd'hui, c'est de pouvoir être là à côté des populations.
Yace abu mai muhimmanci a nan shine yadda zamu iya kasancewa a kusa da al'umma da ke cikin hali na tsaka mai wuya a sakamakon shibge jami'an tsaro. Kamar yadda kuka riga sani cewa a cikin wannan yanayin da ake fama da kungiyoyin da ke dauke da makamai barkatai sannan kuma da shibge jami'an tsaro nan da can, misali a kasar Mali akwai dakarun G5 Sahel da na Amurka da na MINUSMA, dukkanin su na shafuwar ayyukanmu na agaji. Mu buƙatar mu anan ita ce kasancewa tare da hukumomi da kuma kungiyar agaji ta Niger Croix Rouge domin kawo daukin gaggawa.
Que sont les besoins les plus urgents et pouvoir les couvrir de manière la plus rapide.
Wata matsala da ke ɗaukar hankulan ƙungiyoyin na agaji na CICR da Croix Rouge ita ce ta bakin haure, inda ƴan kwanakin nan ma jamhuriyar Nijar ta karɓi wasu bakin haure na ƙasashen Eritrea da Habasha da kuma Sudan. Ali Bongere shi ne shugaban ƙungiyar agaji ta Croix Rouge a jamhuriyar Nijar, ya bayyana irin taimakon da suke kawo wa bakin hauren.
In sun zo muna iya taimaka musu wajen lahiyar jikinsu, don in kamar mutum bai da lahiya muna iya ba shi magani. In ya yi ƙarfin mu ma sai a aika shi wajen hospital ta wurin da suke. Kuma akwai mata waɗanda suke nan zamme ne suke to da yara ƙanana fa, to kuma waɗannan su ma muna taimakawa na cewa ana ba su abinci, ana neman taimaka musu na cewa su yi ƙoƙari su koma ƙasashensu.
Kimanin dai mutane 700 ne suka rasa ayyukansu a yankin Agadez a sakamakon wannan al'amarin na bakin haure.
Da mutane akwai waɗanda su ci suna abincin su can ne suke same shi. Suna ga daukar su kai su can, to yanzu an hana, to su yanzu suna nan su ma matsala ce babba nan cikin garin na Agadez. Kenan ba ma waɗanga da muke batu ba, har ma mutanen Agadez kin ma su ma yanzu abin ya zama musu matsala. Kenan sai an bidiyo abin da za a yi su ma a samu musu wani aiki.
Yan kasar Gambia da Senegal su ne suka fi amfani da yankin Agadez a kokarin su na tsallaka zuwa Turai. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
Nijar, kasan mu tai suna.
Wallahi kasan mu sai
tai. To aka shirya taron nan, kowa ya sanya hannu nei. Kan Nijar, mu tarbi bakin mu. Kan Nijar, gaba da mamaki.
Kamar Allah gaida Yusuf Abdullahi kafin mu karkare shirin ga Babu Yakubu ya dawo da labari a takeice.
Kungiyar Tarayyar Turai tana shirin fara taron koli a gobe Alhamis a birnin Brussels game da yanda sabani tsakanin kasashe akan manufofinta na bakin haure yake barazanar wargaza kungiyar. Sabanin ya kara muni ne a jiya Talata yayin da jirgin ruwa na dakon kaya da ceto sama da mutane 100 daga tekun Libya ya samu izinin tsayawa a tashar jirgin ruwa na Sicily a Pozzallo bayan ya kwashe kwanaki 4 a gabar tekun Italiya wacce tun farko ta hana jirgin ya sauke bakin haure a wurin. Magajin garin ya ce shi dan kansa ya nemi taimakon gwamnatin Italiya kai tsaye. A yau Laraba ne kuma majalisar wakilan Amurka ta shirya kada kuri'a akan matakan barin iyalai tare bayan an kama su akan iyakar Amurka da Mexico suna kokarin shiga kasar tabarauniyar hanya, amma kuma har yanzu babu tabbas akan wannan batu. Yan jam'iyyar Republican masu rinjayi a majalisa sun kasa cimma matsaya, sun kuma yi watsi da yunkurin yiwa dokokin bakin haure na Amurka gyaran huska. Kungiyar kare haƙƙin bala'adama ta ƙasa da ƙasa ta Amnesty ta ce ta tattara muhimman shaidu da ke tabbatar da jami'an Myanmar 13 ciki har da wani babban kwamandan sojoji sun aikata laifin cin zarafin bala'adama a lokacin da suke kai hari a kan musulmin Rohingya a cikin watan Agusta.
Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci, sai kuma ɗan anjima a shirinmu na hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana. Za mu zo muku da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, za a iya zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com, inda za a ga labarai cikin hotuna da ma bidiyo. Yanzu madadin shi Baba Yakubu Makirdeta ne gabatar da shirin, sai wato Solomon Abo da ya taimaka, sai injiniyan mu kuma Jimmy Cook. Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen wasannin Amurka, birnin Washington DC. Assalamu alaikum.